But when I first supported the terrorism and the determination to prosecute, I used to whine in the Alhambra.
Jawabin shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan yayin wani taron da suka gudanar da kungiyar lauyoyi ta kasa a inda yake jaddada matakan kawo karshen matsalolin hakar ma'ajinai ta barauniyar hanya a kasar sai dai na daga cikin matakan shine gurfanar da baki musamman Chinesawa tare da mataimakan su a gabar kotu ba wannan ne matakin farko da gwamnati ta dauka wajen magance matsalolin hakar ma'ajinai ta barauniyar hanya ba gwamnati ta yi amfani da dakarun soja tare da kona na'urorin hakar ma'adanai da dai sauransu amma yunkurin har ila yau ya ci tura to sai dai masu ruwa da tsaki a kasar na ganin wannan matakin gurfanar da Chinesawa da ake ganin sune hummul habayi sun hakkar ma'adanai ta barauniyar hanya yayi taimako sosai hadi baba Muhammad mai tattaro masu hakkar ma'adanai a kananan filaye a kasar ya ce muddan gwamnati ta dau wannan mataki da muhimmanci to shakka babu za iya samun saukin wannan matsala
gwamnati yayi kokari maganan da suke ce an kama wan ai mai kaza in dai gwamnati yayi ina tsammani kan Dangana mun samu kwanci hankali abin da yasa muke fada haka an ya kama Dangana da yawa na cikin sarka yanzu ga Dangana da yawa na ciki amma ana ya kama wani ka gandan China yaje yi banna nan kai shi nan da nan bai ke minti 30 an bar shi zo gida sai sa gwamnati ya sa kafa kasa ya so yayi sayin dak ya bari a fara ana sa ana jail mutane ba nan fara jail mutane da yawa an ji tsoro
shi ko babban jami'i a cibiyar horas da ilimin samar da zaman lafiyan kasa da kasa ta Kofi Annan International Peacekeeping Center Professor Kusi Enin yayi korafin cewa kasar China na da wata manufa ta gurbatar ruwan kasar da sinadarai domin koko din kasar ya lalace abinda ya kafa hujja da matakin da Japan ta dauka a baya-bayan nan akan Ghana na ragewan koko da take siya a kasar
we know that Japan in particular that loved our cocoa beans is now disturbed because they found traces of chemicals in our cocoa beans
koshin matakin gurbatar da yan China masu hakkar ma'adanai tare da keta wasu dokokin kasar Ghana ka iya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasashe biyun wannan ne tambaya da na yi ma mai sharhi bisa harkar diplomasiya Umar Sanda Ahmadu mai ritaya a inda yake cewa
indai an samu mutumin America ko Singapore ko China ko England da wannan laifi ya dace a kai mishi gaban kotu in so ayi mai hukunci wannan ban ganin abin da zai kawo damuwa tsakanin mu da wani gari ba tunda dai mai shi ya taka dukan garin mu in damuwa kuma kowane gari ya san Ghana ba mu yadda a shigo muna da aikin galamse a kan hanyar da bai dace ba
ko me al'umman kasar Ghana ke fada bisa wannan mataki da gwamnati ta dauka na gurfanar da Chinesawa da mataimakan su
sunana Aminu ni na taba aikin galamse abinda yan China nan ke muna ba abin wasa bane wala suke ba mu su kuma kare su bata muna kasa su te shi yasa abinda muke so ne in aka kama su da evidence akai su court to deal da su
aikan wasu al'umman China na janyo ma kasar Ghana hatsarin kaddarori masu yawan gaske ciki har da dazukan kasar da ma hatsarin rayukan al'umma inda ma baya-bayan nan mahakar ma'adanai da wasu ɗan China suka daina aiki akai ya rufta akan wasu al'umman Ghana su biyar abinda ya sanadiyar mutuwar su Ghana da ya tikanta cikin jerin kasashen da ke fama da matsalan gurbata muhalli ta hanyar hakkar ma'adinai tunda dai tarayyar Turai ta yi barazanar haramta ma Ghana shigar da koko dinta a kasuwar nahiyar muddan bata dauki mataki ba Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana